exclusive from abokimusic.com.
Sway beat.
Rayuwa bazama kamar an saje da guguwa bazama kamar ɗan dambe da kokuwa bazama ga yawancin gama kwanakin mu bayawa ko yaushe kai nasari lallai akwai mutuwa. Do you have a legacy? One era tana samu tani suyi whatever takes to be successful in life. $1 zata saba baya kashe ƴaƴansa. And this is happening inside life, y'all know. Rayuwa bazama kamar an saje da guguwa bazama kamar ɗan dambe da kokuwa bazama ga yawancin gama
bazama. Give love a room don ki samu kun zama in ya isa san so a ce yan gama.
Waka.